وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 27 ga wata na uku wata Rabiul Awwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446. A wannan masallaci mai albarka Masjid Mus'ab bin Umair a ci gaba da darasi a littafin Al-Fatawa Al-Hamawiyya littafin da babban malami Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Samiyyah Al-Harrani kuma Dimashqi ya rubuta. Iya daga cikin malaman da suka rayu a ƙarni na 6 zuwa na 7. AH 661 ya rasu 728 da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mishi jin ƙai da rahama. Maudu'in da littafin yake tattaunawa a kan shi shine bayyana ma al'umma musulmi siffofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccinmu ta hanyar yadda Allah ya bayyana siffofin shi a cikin Alƙur'ani da kuma hadisai na manzala sallallahu alaihi wasallam. To da haka littafin yana bayani akan ire-iren ayoyi waɗanda suke bayyana siffofin zatin Allah da hadisan da suke bayyana da siffofin zatin Allah. Shin waɗannan ayoyi da hadisai yaya ake mu'amala da su? To da an samu waɗansu daga cikin musulmi wanda suka bangare wanda suke ga ayoyin da suka zo cikin Alƙur'ani da hadisan da suka zo daga bakin manzala sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayani akan siffar zatin Allah, to suna ganin cewa waɗannan ba zahiri ba ne suke magana, kamar dai wani zaurance ne haka, ko dai a yi tawilinsu, amma ba wai haƙiƙaninsu ba suna bayani akan Allah yana da wannan siffar. Kaga a cikin nan da akwai siffanta aikin da ma'aika suka zo da shi, da cewa kamar sun zo da wani abu na wasan kwaikwayo. Tunda Allah cikin Qur'ani ya ce ga siffar shi kaza. Manzalan sansa ya ce siffar zafi Allah subhanahu wa ta'ala kaza. To yanzu a nan baka da damar ka kautar da wannan abin daga hakikanin shi, ko kuma ka kore shi ga baki daya, ko kuma ka kwatanta shi da na halittun Allah, saboda akwai mahalicci akwai halittun Allah subhanahu wa ta'ala. Malamin Allah zan shi da rahama yana koro mana maganganu na malamai waɗanda suka gabata, irin yadda suka yi mu'amala da waɗannan ayoyin da hadisai. Ya kawo mana maganganu na tabi'ai, maganganu na a'immatul arba'a, malaman mazhabobi guda hudu dukkansu sun tsaye akan cewa ayoyin da suke bayani akan siffar zatin Allah, wannan ayoyi a hakikanin su suke bayani, sai dai ba wai suna kwatanta siffar sa Allah ba da siffar halittun Allah. Bayan nan ya dinga kawo mana maganganu na manya-manyan malamai na hadisi na musulunci, ya ci gaba da koro mana maganganu na malamai waɗanda aka yi su suma masu gudun duniya wanda suka gabata, har ma ya dinga nakalto mana maganganu na malaman da suke sufaye. Ya ka ce sufaye da yaran da za ka yi galewa su ne 'yan tariƙa. Ya ka ce masu sufaye ke da ana nufin 'yan tariƙa. Sai dai abin ya sha bamban. Farkon lamarin suna kan hanya wadda take mai kyau. Sufaye da ɗaɗɗu wanda suke shekara 1000 baya su akan tauhidin asma'i wa sifat. Suna kan tauhidi wanda yake na sahabbai da tabi'ai waɗanda suke kenan na daɗaɗɗu, to ɓangaren akan wannan. Amma wanda suka zo na baya-baya kamar wanda suke na zamanin nan, kamar wanda suke musu asiruna, su kuma suna kan firba irin aqida ta su Mansurul Hallaj, irin aqida ta su Ibn Arabi da sauran aqidu irin nasu Abu Hamid ne da Ghazzali da sauran kenan wanda suke ash'ariya na baya-baya. Wanda ash'ariya na baya-baya suna ka aqida wanda take ta kore ma Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma tawili. Irin wannan aqida kuma a kanta ash'ariya na baya-baya suke, kullabiyya kanta suke, maturidiyya kanta suke. Saboda haka kenan waɗannan sifofi ga gurin magabata tun daga sahabbai zuwa tabi'ai zuwa duk malamai na gari suna tabbatar da cewa lalle sifofi ne na zatin Allah akan wali mutata. Ha? Wa? Wato, kawai wani malami. Abu Nu'aym. An kawo na al-Imam al-Arif Muhammad bin Ahmad. To na ga. Wa qala Shaykh al-Imam Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Harun al-Sallan. Wannan Sallan tarjuma shi ta gabata marbucin littafi As-Sunnah wanda Darul Jawzi sun rubuta shi mujallad 2 kitab As-Sunnah lil-Sallani. An kawo ma da tare da Zainu wanda shi al-Sallan yayi ma wannan. Da kuma kenan wani da kuma kenan takmula na kenan kitabu sunna inna kallalu sai kitabu sunna a cikin kitabu sunna wannan kitabu sunna ɗaya ne daga cikin littattafai waɗanda malamai magabata Allah saka musu da alkhairi suke rubuta littattafan da suke karantar da tauhidi sai su kira su da sunan kitabu sunna kamar misali irin su Ibn Abi Asim yana da littafin kitabu sunna Abdullahi ibn Imam Ahmad ibn Hanbal yana da kitabu sunna saboda haka shi ma al-Sallal yana da kenan kitabun sunna da shi saboda haka akwai adadin littattafai masu yawa wanda ake kiran su da kitabun sunna kuma littattafai ne wanda suke bayani akan tauhidi qala ya hadathana Abu Bakr al-Akram Abu Bakr al-Akram ya karantar da mu qala hadathana Ibrahim ibn al-Harith yani al-Ubadi Ibrahim ibn al-Harith ibn Mus'ab ibn Walid ibn Ubad ibn Samit kenan jikane na Ubadi Abu Ishaq al-Ubadi fami ne da Ubadi ibn Samit Sallan ya ambata shi yace ma yana daga cikin ashabi Abi Abdullah shi wannan Ibrahim yana daga cikin daliban Imam Ahmad wa kana Imam Ahmad yu'azzimu Imam Ahmad ma yakan girmama shi a cikin daliban shi magabata saboda tsarkin zukatan su in suka hango wata daukaka da baiwa a tattare da malami a tattare da daliban su sukan girmama dalibin nasu kai ka ce ma shine malamin su saboda su ma ragowar na baya-baya ishara akan cewa wannan wani mutum ne wanda za a iya amfanuwa tare da shi kenan tsakanin magabata da ɗalibansu za ka ga nau'i ne na girmamawa kamar yadda ya Yahya ibn Ma'in yake cewa a dangane da Imam al-Bukhari yake cewa mastafattu minhu aktaru min mastafa da minni yace ban bai fa'idanta da ni ba sama da yanda ni na fa'idanta da shi alhali kuma kaga iya daga cikin shuyukh na Imam al-Bukhari Allah ya cika shi da rama. To Imam Ahmad yakan girmama wannan dalibi nashi, yana daukaka darajar shi, yana kyakkyawan yabo a gare shi. Alayhi sami'tu ibn Ibrahim ibn al-Ash'ath qala Abu Bakr. Ibrahim ibn al-Ash'ath al-Bukhari wanda yake kadimi ne na al-Fudail ibn Iyad. Kadimi ne na al-Fudail ibn Iyad. Wanda Fudail ibn Iyad ya gabata yana daga cikin tabi'ai masu tsantseni, masu gudun duniya, masu tsoron Allah wanda suka karantar da ilimin muka masu dumbin yawa an rawai goma gangaru daban-daban wanda suke na gyaran zukata daga gare shi yace Abu Hatim Razi yace kunna nazunnu bihi alkhaira muna da ta alkhairi da tare da shi fa kad ja bi mithli hadha alhadith saboda haka kenan yake cewa sahibul fudail dalibul fudail kale yace sami'tu alfudail bin iyad naji malam fudail bin iyad Allah zai shi da rama ya kure yana cha laysa lana an natawahhama fillahi kayfa huwa laysa lana an natawahhama fillahi kayfa huwa Fudail ibn Iyad wannan sabi yace laysa lana baya dacewa a gare mu baya halitta a gare mu an natawahhama fillahi mu dinga tunani a zatin Allah subhanahu wa ta'ala cewa kayfa huwa wayya ya hakikalin zatin Allah ce lianna Allah ta'ala wasafa bihi nafsuhu saboda Allah wasafa nafsuhu ya siffanta kanshi fa ablaga Allah ya kai matsa wajen bayyana da siffar zata shi fa qala Allah ya ce qul huwa Allahu ahad ka ce da su Allah subhanahu wa ta'ala ahad shine maka din shi sun tambayi manzo Allah sallam sif lana rabbaka siffar ta mana ubangijinka inda za ta tambaye ka matsayin ka na musulmi siffar ta mana abin da kake bauta ma shin menene abin da zaka ce kaga wani zai ce ga siffar abin da yake bauta ma wani zai ce kaza to amma matsayin ka na musulmi a ce ka jahilci siffar abin da kake bauta ma takaka to ka san Allah shi yasa zai ce sifla na rabbaka siffar ta mana ubangijinka qala qul huwa Allahu ahad sai ce kace Allah subhanahu wataala ahadun shine wanda yake makadaci Allahu samad Allah subhanahu wataala shine as-samad wanda yake abin da fata ga baki ɗayan bayi jabotar Allah lam yalid wa lam yulad wanda kuma ubangiji subhanahu wataala lam yalid wa lam yulad Allah bai aihuwa ba wa lam yulad kuma babu wadanda suka haife shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad a farkon sura Allah ya tabbatar ma kai shi wadannan sunaye din Allah ya tabbatar rasula na Allahu as-samad sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya kore abin da yahudu da nasara da ragowan mushrikai suke jinjina ma Allah subhanahu wataala na bafari da kuma samar da farko shine kiya wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai Allah ya kore kamantacce ne da duhalitsin shi cewa Allah shine mahalici sannan kuma babu wani abu cikin halittar Allah wanda yake kamantacce ne da zatin Allah wala sifata ablagu mimma wasafa bihi nafsa ogayli yace babu wata sifa mafi kaiwa matsa kamar sifar da Allah subhanahu wataala ya sifanta zatin shi subhanahu wataala da ita wa kullu hada shaykhul islam yace wa kullu hada dukkanin waɗannan ababe din na sifofin Allah kamar an-nuzul sabkowar Allah zuwa saman duniya sabkowar Allah ranar arafa wa sahih sifa ta dariya wa hadhihi al-mubahat da kuma irin wannan alfahari da ubangiji subhanahu wataala yake ma bayinsa kamar yadda yazo a hadisi na Aisha na kare yarda a gare ta ma ke ce ma min yawmin aktsara min an ya'tiqa Allahu fihi abdan min anna babin da Allah ya kantar da bayi daga wuta min yawmin arafa kamar yin arafa kamar yin arafa wa annahu la yadunu wa kuma yibahi bihim al malaika Allah ya kan kusantawa sannan sai ma malaiku alfahari ya yulu ma za arada haula'i Allah ya ce wai waɗannan mutane menene suke nufi sai gafara saboda haka Allah subhanahu wataala sai ce dinna gafarta musu to yace da kuma wa hadhihi al-mubahat da kuma al-fahari da Allah subhanahu wataala yake ma mala'iku da bayinsa kaga wannan ya isa karama da daraja ta haji da kuma yinin arafa da yinin arafa da kuma haji shi yasa shi alkhairi na haji duk wanda kaga Allah ya hore mushi beje ya aika haji ba to tabbata da kai asara ta karawa in kana da dama duk shekara ka je ka kai haji iya da gariba ta kudin ka kar ka ga kuma mutun yana zuwa haji yana abin nan ka ce a ai wannan da ya ci da kaza da ya yi kaza da ya yi kaza kai ne zaka ci da mutanen duniya ai ba duk yanda zaka yi kai sai ka bar wani da yunwa me ci da bayi Allah subhanahu wataala shi ne kuma sannan kawai saboda bautar ciki sai a fasa zuwa kowa da inda Allah ya fasaha mushi wani Allah ya hore mai karantar da Qur'ani wani karantar da hadisi wani kaza haka zaka gani wani kuma umara aikin haji wannan abu kuma tun a cikin safai ma da kai kuma haji tun da aka shar'anta ta wani abu ne da yake buƙatar kashe kuɗi saboda haka in mutun yana da damar zuwa haji kar ka san kuɗi ka ce da dangin shi ya raba ma da abinci ya raba ku da kuke zuwa kuna samun rawatin shi bai samun rawatin kuna zuwa zumunci yana kasuwa kuna azumin nafila yana kasuwanci kuna yanzu duk ku ai ga inda Allah ya fassaha mushi ya bashi kuɗi to zai dinga dunkule kuɗin yana ba ku kuna ci kuma ku kuna sa abin nan yugo in mutum Allah ya hore mai kawai ya je haji irin wannan sabulan da mutane saboda haka umara mu take da dama kawai duk kowane lokaci je ka mori kuɗin ka shi kuɗi ko baka kashe su ba ma ko su mutu zubar ka ko ka mutu zubar amma ka mori abin ka shikenan sannan kuma hajjin ai hajji tsakanin haji umara tsakanin umara kafara ne sannan kuma nan sarar sai na ce tabi u bainal hajji wal umra kuma tsakanin hajji da umra yana kankarin zunubi sannan kuma yana haɓaka arziki saboda haka shi yawan zuwa ma yana haɓaka tattalin arziki duk wanda zaka ga yana kokarin yawan zuwa hajji yawan zuwa umra to bayan da za a iya samu kare arziki ya zama to ya ga samu abin da zai yi shi kenan wadil mubahat wadil istila da kuma irin wannan tsinkayen da Allah subhanahu wataala yake wani istila'i yake nihi hadisin da ya zo na Hakim bin Abi Balta wanda yake dogo wanda Umar bin Khattab Allah kare da a gare shi yace malam sar sandani ya rasulullah fa adrib qulubahu barne ya rasulullah in da ya wuye shi a lokacin sai annabi sar sai ce innahu shahida badar to ayya ala jiyakin badar wa ma yudrika wa yasan da kai la Allah Allah qala ala ahli badar wa la Allah Allah ya yi tsinkaye ga mutanen da suka halarci yakin badar fa qala amru ma shi to fa qad ghafartu lakum to wannan siffar ta istila'i ce Allah ya yi tsinkaye ya rika suka san su Allah ya tsinkaye zuwa gare su yace wa hadhal istila'u kuma wannan tsinkayen da Allah ke kama yasha'u kamar yanda Allah ya ga dama an yanzu ya tabbo wa kaifa yasha'u kamar yanda Allah ya ga dama an yubahi ma mala'iku alfahari yanzu baka ce bai za ya ce Allah subhanahu wataala yana yin alfahari a wannan siffa ce ta zafin Allah kai dai ka san alfahari da adam amma zafin Allah tunda baka san shi baka san bai Allah subhanahu wataala kenan amma tunda manzo Allah sai fadi kuma hakan ya tabbata to farilla ne wajibi ne kai imani cewa tabbas abin haka yake wa kama ya sha an ya tsari'a kamar yanda Allah ya ga dama ya tsinka ya ga zukatan falen salara ko kai ne bani ya yace baya halitta a gare mu annata wa hama mu dinga tunanin kaifa 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 ya ya kaza wa kaifa ya kaza fai za qala al-jahmi ko kai ne bani ya yace idan jahmi yace jahmi shine wanda yake ka aqida ta jahmin safwan su dukkanin wanda suke kan aqida gurbatacciya zaka ga ana intisabin su zuwa ga makirkira aqida din ta su kamar misali a ce maka mu'tazilawa kamar misali a ce maka jahmiya a ce maka kullabiya mabiya ibnu kullab kamar a ce maka misali ash'ariya mabiya abul hasan al-ash'ari kamar misali a ce maka maturidiya mabiya abu mansur al-maturidi kaga duk waɗannan ana nasabta su ne zuwa ga makagan aqida din ta su to فإذا قال الجهمي إن من أكيد الجهمي يقول أن أكفر برب يزول أم مكاني ني إنا كاور شما أبنججن دا يجي كوشي وادا بجرنش معنى إن دا ونم أكيد الجهمي دي مكا إنكاري يكاو مكا شبها بو كاشي ألا أنا سبق وصم الدنيا تيجي آه تو أيني نا كافر شما ألا ليجي سبق وصم الدنيا كما رين دا ونم أن أريك أجي إنجزا لامود سوبا بانش ألا سنبا ألا منبا Allah su yana da hannu yana da ido yana saukowa saman duniya ya daidaita al'arshi yayi kaza saboda haka yace Allah su daban Allah mu daban ka gani to misali shi malam sai ce yace ana akfur bi rabbin yazulu an makani ina gafirce ma ubangijin da yake kaucewa daga bigiran shi fa kula yake ce bal ukminu bi rabbin yaf'alu ma sha ni kuma ina imanin da Allah da yake aikata abin da yake dama saboda yana daga siffar zatin Allah subhanahu wataala siffa ta aikata aiki alfi'liya al-ikhtiyariya Allah yakan aikata aiki yanda ya ga dama a bayan zatin Allah mai aiwatarwa ne yanzu ma yana aikata fa'alu ne lima yuridu ubangiji subhanahu wataala saboda haka kenan in ku har ka kore ma ubangiji subhanahu wataala siffa wanda take ikhtiyariya siffa ta ganin dama siffa ta aikatawa kenan yanzu ka maida zatin Allah subhanahu wataala tamkar wani abu wanda yake kenan ba mai motsi ba sannan ka kore istiwa'i ka kore nuzuli duk wata siffa ta aiki he kace Allah subhanahu wataala ba za a siffanta shi ba da wannan kenan ka kore ma Allah subhanahu wataala siffa ta ganin dama ya za a yi Allah ya halicci bayi ya ba bayi kamala sannan yana daga kamala ta bayin Allah siffa ta ji siffa ta gani siffa ta kai kawo inda za a ce ga wani bai motsi bai kai kawo kaga na kasu ne gari wani bayya magana bayya kaza na kafsu ne gare shi to ya kuma Allah zai ba bayi siffar kamala kuma ya hana zatin shi sifofi waɗanda suke na kamala ko zai ne bani iya sai kawo wannan jumla mai tsada cewa in har jami yace ma ana akfir bi rabbin yazulu an makani fa kula yake ce bal uminu bi rabbin yaf'alu ma yasha to ni kuma ina imani da Allah da yake aikata abin da ya dama in dai har ka yarda Allah fa'alu ne lima yuridu to menene kuma abin inkari da an ce maka Allah yana tabbowa da an ce maka Allah yana zawwa da an ce ma Allah yana magana an ce ma Allah yana kaza to me abin inkari tunda ka yarda Allah mai aikata abin da ya ga dama ne kidan babu zancen kai inkari wani siffa na aiki da Allah subhanahu wataala siffanta da ta shirshi wa naqala hadha an al-fudail jama'atu wannan magana an samu jama'a daga malamai sun nakalto ta daga al-fudail ibn iyad min umar bukhari daga cikin akwai Imam al-Bukhari fi khalqi af'al al-ibad a tsadaddan littafin shi shine khalqu af'al al-ibad wanda Imam al-Bukhari ya rubuta shi dan raddi ga waɗancan firan waɗanda suke kenan sun bauɗe ma kafarki saboda haka Imam al-Bukhari ya nakalto wannan magana a ciki af'al al-ibad a khalqu af'al al-ibad Imam al-Bukhari ya kawo kenan wannan asari na kuzai wa naqalahu shaykh al-islam yace sanan shaykh al-islam ya naqalto bi istinadi fi kitabi al-faruq wa na shaykh al-islam kuma Abu Zar al-Harawi kenan Isma'il al-Harawi shine shaykh al-islam anan gure shegul isaya kenan fi saboda bi isayarin fi kitabi al-faruq kenan a lissafin shi al-faruq shi laqabi na shegul islam laqabi ne wanda an dinga ma da dama daga cikin malamai wanda suka gabaci shegul islam laqabi da shegul islam amma shin menene abin da zai canjantar amma malami laqabi da shegul islam wasu na kallon a samu malami tabbato shi wajen rubuce-rubuce da kuma karanta da kuma tsayuwa da jajircewa a babu na da'awa la yaqasu billahi wa masalahi ba mutumin bane me yake laqaba ma kai shi shekul islam din da zamu ga magabata waɗansu maganganu na jinjinawa waɗanda zai zama to an yi musu ba su bane suke laqaba ma kansu bal mafi yawan su ma suna tawarrufi akan irin waɗannan sunaye waɗansu laqabin ma bayan sun rasu ne ake musu wasu kuma sun suna raye yake zaman tawa an yi musu wannan laqabi da shekul islam yin laqabi ga shekul islam bin taymiya a cewa kenan shekul islam wannan ba wai izala bane suka fara shi shi yasa lokacin da abin nan ya yi kokarin rubutu akan kawurtar da dukkanin wanda ya laqabi ya laqaba ma shekul islam ya kira shi da shekul islam kaga a wannan lokaci malamai da suka tsayu akan maida murtani akan wannan abin nan din Ibn Nasir al-Din al-Dimashqi yana daga wanda ya rubuta risala wanda ya bayyana dalla dalla raddi ga wanda ya nasabta wanda ya kafirta wanda ya ma shekul islam ya kira shi da laqabin shekul islam abin da ya kokarin yi shine tattarawa maganganu na malamai magabata tun wancan zamanin waɗanda suka danga kiran shekul islam Ibn Taymiya a cikin littattafan su ganin ga laqaba mai shekul islam yace to kaga in har ka faɗi wannan duk waɗancan dalin malamai wanda daga ce hadda malamanka yace duk kaga sun fita daga musulunci saboda haka ba wai yau bane ba laqaba ma shekul islam da cewa shekul islam a malamai waɗanda suke tabbatatu daga ku wanda suka tabbata bidigin sai tabbata a babu na ilimi da ibada haka suke laqaba mai wannan kuma ba shi bane wanda aka fara laqaba ma cewa shekul islam wannan kana wuce shekul islam bi sanadihi hatta da irin su Sheikh Ibrahim in ya sun kira shi Sheikh Islam fi kitab al-Faruq ka gani war haqu ma shahidat bihi a'dalu fa qala to kaga in ko shi ma kira duk wani dan faisal da zai ce ba za ci Sheikh Islam ba kaga ya kare ta malamin shi tunda malamin shi ma dai ya ce Sheikh Islam bi sanadihi fi kitab al-Faruq fa qala ta haddathani ya ibn Ammar qala haddathani abi qala haddathana Yusuf ibn Yaqub qala haddathana Harami علي البخاري وهاني بن نظر عن الفضيل دقا الفضيل بن إياه يوسف بن يعقوب بن إسماعيل الأزدي مولاهم أبو محمد واندعنا ميلة قبيلة يوسف القاضي خطيب البغداد يتشي كان ثقة صالحا عفيفا يتشي مطمع كيركي نامي كامي ومهيبا سديد الأحكام ينادى فرجيني قري يتشي ينادى ديريسه كمشي ابن كثير ينقلتو يتشي هو الذي قتل الحلاش shine kashe wannan sufi din Hallaji wala ta wubi annahu min akabir al-ulama wa ayani aka ce na kunyoyin malamai da ainin malamai saboda shi lokacin Hallaji duk malaman zamanin shi da na fiqhu da don na hadisi gaba daya suka hadu cewa yayi riddiya hutar ga musulunci a lokacin aka fara mushkai saboda aqida ta hululiyya cewa Allah yana ko ina wannan aqida ce bayyana ta ce Allah yana ko ina wanda yau kaga wannan aqida ta cewa komi Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala komi ma yana zama Allah Allah yana ko ina aqida ce wanda zaka ce ta zama a ko ina babu garin da zaka je baka zaka danga jin masu irin wannan ba wa ne bin nadhr da kuma ha ne bin nadhr an al-fudayl daga fudayl wa qala amr ibn usman al-makki
وعلم رحمة الله تعالى أن كل ما توهمه من قلب
Na'am, barakallahu fik. Shi tauhidin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda annabawan Allah gabaki ɗayan su aka abu sai suka dinga kira akan tauhidi. Ba samu ba sabani tsakankanin ulil azmi akan kaddatuwar Allah ko kuma ragowar manzanni ko annabawa akan kaddatuwar Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nahnu ma'sharul anbiya banatu Allah sabuna wahidun ummahatuna shatta. Mu jama'ar annabawa gabaki ɗayan mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce namiji ɗaya ne, baban mu ɗaya ne. Ma'aihonmu ne mabambanta, ma'ana dukkanmu muna kira ne zuwa ga tauhidi, shari'a mu ce ta sha bamban. To haka za ka samu cewa sahabbai ba su da sabani bangaren aqida, tabi'ai ba su da sabani, haka dukkanin wasu malamai na gari har ƙasa ta nade ba za a gushe ba, akwai waɗanda suke kan turba ta daidai, ba su da ja, ba su da musawa. Aqidar da take zuciyarsu ita ce aqidar da take cikin zuciyar Abubakar, Umar, Uthman, Ali. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu qa'ifatu min ummati ala al-haq la yadurru man khalafahum aw man khadalahum hatta yati amrulllah. Shi yasa zaka ga maganganun da ake na kaltsawa na wannan malaman ba su da bambanci da maganganun Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab, maganganun Sheikh al-Islam, maganganun Sheikh Mahmud Gumi, maganganun duk malamin da ka samu na sunna akan wannan turbatin ce akan ta ce yake. So da afkeni shine aqida kuma annabawa da manzanni gabaki ɗayan su. Wa qala Amr ibn Uthman al-Makki, Amr ibn Uthman ibn Qurab al-Makki, Abu Abdullah al-Makki yana daga cikin manyan malamai na sufai, yana daga cikin malamai na usulul fiqh. Ya zauna tare da Junaydu wannan mai matkar ibada, wanda yake daga cikin wanda suke zuhadi masu gudun duniya, wanda farkon lamarin sufai kamar yadda aka faɗi akan aqida ta asma'ul sifat suna kan aqida ta ahlus sunna wal jama'a, inda ake da matsaloli da su bangaren bid'o'i kamar bangaren zikiri, bangaren ibada, kamar sai su kwana suna sallah, wasu su koma misali daji su kaurace ba su ci abinci mai daɗi, suna cin ganyayyaki misali, wasu su kin arme. Kaga shi kuma wannan bid'a ne, saboda lokacin da wasu sahabbai suke niyyar sai ce za su wuta daji kawai ibada, wani yace zai wasu arme, wani yace sai dinga kwana ibada, wani yini azumi, kaga manzo Allah sassa hana. To yanzu bayan wafatin manzo din wani yazo kirkiru wannan, kaga za a kira shi bid'a, saboda an zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akai. To kaji inda su ma waɗancan zuhadun nan karkashe ka rike ka ce yawwa namu ne kuma hallau a zame ka, kenan inda kuka haɗe da su bangaren tauhidul asma wa sifat su ma suna kan naka, amma bangaren ibada, bangaren azkaru in ka zo za ka ga suna da wasu auradu nasu da wasu azkaru nasu, amma za su yi zikiri dubu kaza misali za su yi, amma a bangaren zatin Allah ba su da mushkila a nan, ba su da aqida ta wahdatul wujud, ba su da hululiyya, ba su da kuma aqidar cewa Allah yana ko ina, sun yi imani da Allah yana sama ya daidaita al'arshin shi, sun yi imani kuma da Allah mai aikata abin da ya ga dama ne, amma bangaren ibada nan ne aka samu kenan zurfafawa a wannan janibi. Saboda haka ya zauna tare da Junaydu, ya zauna a Baghdad har Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ran shi, kuma ya rubuta littattafai ya aika garuruwa daban-daban, yana tsine ma Hallaji kuma yana tsawatar ma mutane, yana hazzara mutane akan Hallaji. Shi wajibi ne malami, wa idza salla mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinannahu linnasi wa la taktumuna, wajibi ne an samu kantarare a bayyana. Yanzu masalan in ga wani dan gobe da nisa ko dan tsubu ko dan bugon kasa misali, yana amfani da kasa, yana tole-tone, yana kaza misali, sai aka ce a kyale shi dan a zauna lafiya ba a son sabani, in muka yi kaza kaza to yanzu an je ranar lahira kai da ka san gaskiya ce ka kyale shi, inda ka tunkura ke shi an tunkura ke ka, kuma ka shiga la innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wa huda min ba'd ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Da ake raddi aqida da baka yarda da ita ka ce kaza halaka ne, kaza shirka ne, kaza bid'a ne, kaza kaza ne, saboda me yasa wajibi ne kai akan ka kai wannan bayani, ba wai wani sabani bane ko neman guri ne inda wasu ke ga kamar malamai da suke wannan dan saboda neman guri ne ko dan saboda neman daukaka ka soki wancan dan ka kore mai jama'a, in ka ji ana zance a kore jama'a ba dan Allah baki, su jama'a Allah ne ke babu zance wani malami ya kore ma wani jama'a kuma la an yi hadiya Allah bi karatu wa ila khairu laka min hurin nar za qalu annabawa annabi laysa ma hu ahad wa nabi ma hu rajulan wa nabi ma wa nabi laysa ma hu ahad wani annabi ba kowa zare da shi kuma ya zo ya tarafa Allah subhanahu wa ta'ala shin da ba a san bon da suke imani ba shi da lada ai kai aikin ka isarkin kan ma a kakkasa ba wanda ya shirin baka da lada ba kai aikin da Allah ya saka ba to kaga kenan a kaida tahziri wannan wajibi ne ya dinga rubutawa shekul sura ya yabo gare shi sai yana daga mashahuran malamai wanda suka tabbata kan gaskiya suke tabbatar da sifofin Allah wanda ko suka dinga ma jahamiya da wanda suke hululiya inkari shi wannan Amr ibn Uthman al-Makki رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه التعرف وننا نونا ما آدم سئرنا في الشكر السراء كاجينا تارد عمر بن عثمان ينا ما قطن سلمنا عمر بن عثمان إر اللمريني نشنيجي إر اللمريني نا الهارس المعاصمي إر اللمريني واندا يشي نا 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 إبراهيم بن أدهما إيا كان آري إر النفضيل بن إياس أما بانقران أبن ديشا في كما وقنشان أبوه نصوفان جيش wannan shekul sallam bai tare da shi saboda haka yanzu anan dan shekul sallam ya yabe shi ya na farko magana shi ba nuna ba fa 100 bisa 100 tare da shi yake akan komi ba sai dauko wancan abin da yayi sai faɗi shi a nan gurin sai ambata to kuma wa qala Amr ibn Uthman fi kitabi ladhi sama at-ta'aruf al-kitabin da ya kira shi da at-ta'aruf sai dai mu kula da wani abu anan shekul sallam kuma ba jinjina ba da yabawa ba jinjina ba da yabawa sai kuma ka lura da bambancin ambata abu da kuma bambancin zigawa da kuma jinjinawa daga kuskuren da ake samu wasu daga ahlus sunna suna fadawa akai lokacin da suka kawo maganganu na wasu ash'ariyya ko kullabiyya ko maturidiyya wanda suka yi fice a babe wanda yake na furu'a ko babe na luga ko babe na wani abu ko mirasi ko na to in za su yi tarjuma su sai su dinga jinjina musu al-allama ash-shaykh kaza al-kaza 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 yanzu kamar kana tallafa shi ne kana rawaje shi kaga ba wani abu shekul islam biki gehe ɗaya kuma su in suka ga nakalto magana wani malami na sunna kuma ba su mushkilin wannan kan ba wai ya zaka zo kana tallata malamin da yake kan hanya karkatacciya kamar tallata karkata shi in nazo nayi yabo nayi jinjina a gare shi kamar na nuna ma mutane ne wannan duk abubuwan da yake kai na gare ni kenan dole mu kula da wannan shi yasa ba ma a ko ina bane ake ambata sunayen waɗanda suke da kusakurai kan abu in aka ga mutum yana da kusakuran da sun munana sai aka ga wata fa'ida ta shi ba za ka ce ba shakuwa ne ya ce ka sai dai ka ce wani malami ya ce ka dan kanka tun kuɗa mutane zuwa ga rungumar duk abubuwan shi gaba ki da su je kuma su rungumi halaka fi kitabi alladhi samahu at-ta'aruf al-kitabi shi wanda ya kira shi da suna at-ta'aruf bi ahwal al-ibad wal muta'abbidina at-ta'aruf bi ahwal al-ibad wal muta'abbidina wal muta'abbidina bi ahwali al-ibad wal muta'abbidina qala yace ma yajibu bi shaytan irin abinda shaytani yake zawwa da shi litta'ibina ga wadanda suke ta'ibina ana kuma ta'ibina ne ko litta'ibina ga wadanda suke ma wanda suke muridai masu tuba ta'ibin nan gure yana nufin kenan wadanda suke kan wancan turba wadanda suke kenan mabiya su ne muridai kenan na sufai wa zakara annahu yuqi'uhum fil qunuti sai ambata cewa iblis yakan jefa ire-iren waɗannan a cikin ɗebe ƙauna daga rahamar Allah yana daga yadda shaitan ke zawa sai zo ma mutum ya jewa mai ɗebe ƙauna daga rahamar Allah ka lura akwai mutumin da zaka kaga Allah ya ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah iblis ya roki Allah subhanahu wa ta'ala rabbi anzurni ila yawmi yub'athu Allah ka jinkirta mu har zuwa sashin kiyama kuma Allah ya amsa wannan addu'a ta Iblis to yanzu da Allah duk daukar ka da zunubin ka ka kai Iblis to wanda ya fi ka sharri ma amsa addu'a shi ya zan zo dinga je in ina roƙo Allah kamar addu'a ta ba za ta amsu ba saboda wani zunubi na ya zan dinga kallon kaina mai dauda in na roƙi Allah Allah ba zai amsa ba alhali Allah ya ce wani za sa laka ibadi an yi kwaini kari kuma Allah ya amsa ma Iblis ma to kaga ka dinga jin ba za a amshi ba addu'a ka ba wannan tsanoki ne daga rahama Allah ka dinga jin akwai wanda zaka gani yana cikin sarauci shi ya ɗebe tsammani kawai ka je ce Allah ba ku samu inda zai ga wani a mota ka ga dai karhe ne karanga kawai wanda dai bai huce ba kawai lokaci ɗaya da mahu ta koma rodi ba za ta amma zan ya ganin kace ka wannan wani wannan mota amma ta burge ko ta irin ta zaka sayawa taranko sai ma ya mare ka kadan da wawar ka zai ce mu muna neman na abinci ma ya gagara ma'ana yanzu shi gani yake kawai a gidan duniya da shi bai hawo wannan mota kamar ya dade tsammani kawai shi ya kawai ya dauka kawai kwata kwata ba zai samu abin ba to a kaida ba a san ka dade tsammani daga duk wani abu maskar dai kana a raye kamar yanda aka hana mu dade tsammani daga aljanna akwai abin da yake aljanna tsada to aljanna an ce kan ka dade tsammani daga ita ina ga wani abu na dauka duniya to duk lokacin da bawa yake sama kashi kanuti ana inda zanni a cikin in kana rashin lahiya kuma kana aikata wasu laifuffuka ko kuma kana kallon zurbanka in ka zo rashin lahiya gaba ɗaya ka tsatsar kowane irin laifi kake ka tsatsara ka dinga kaunar rahmar Allah ka ka dinga muna nama Allah tsammani a yanzu ka dinga kaunar rahmar Allah saboda ana inda zanni a bibi amma kafin nan kana tsayi a tsakanin alkhawfuwar raja alkhawfuwar raja amma da zaran ka kwanta rashin lahiya kawai halatto da rahmar Allah aljanna Allah gafara Allah kar ka dinga ne kauncin lahin naka ka dinga kamar Allah ba zai gafarta ma ba a kar kai wani yace to yana daga kutuwa sai na shedawa zakar annam yau tsayin firqan sai Allah jefa bawa a cikin ɗebe kauna daga rahmar Allah duk masu gururi sai kuma shedan sai jefa bawa cikin ruɗi sai mu sai dinga shin kanshi cewa shi kawai wani bawan Allah ne wali ne shi yanzu bai ma sabu shi kaza su ne na Allah su ne bayan Allah wa qulil amal sai kuma ya jefa mutum cikin tsawon guri kawai bari yanzu ka kai shekarun baban ka ma ai kaga yanzu balle ka kai shekarun kakan ka ai yanzu da tsura shekara 20 ko 25 yanzu ai da tsura yanzu ma kan kai 50 ma kaga ai sai na dan lutsu balle kuma kai kaza kan mu kai sassin ma da ake cewa ne girbin kwari ai da tsura sai dinga sa maka wannan tulin amal din kana ganin shi kawai har yanzu kai goma ka sani ba she kawai kana daga wanda za su mutu a samari karjanta ma baka aure ba karjanta ma kaza saboda waye aka rubuto mai aka mashi tabbacin cewa sai ya kai shekaru ma yi shi kaga babu wannan tabbacin to ya dinga sa ma kulin amali kawai yau ita ce yanzu ne nata sa'a wannan ne kawai shine zaka yi abin da zaka yi kuma fi tauhid sai kuma ya jefa musu shakka a cikin kadaituwar Allah sai jefa musu shakka a cikin kadaituwar Allah ta yanda mi za su dinga wasu za su ci wannan fa qala min azam ma yusitu bihi yace yana daga mafi girman abin da Iblis yake sa ma bawa waswasi da shi wanda Allah ya ce min sharrul waswasi khannas ka gani fa waswasa ilayhi shaytan kane kasiyar waswasi na shaytan hatta da annabi Adam fa waswasa ilayhi shaytan sai shaytan ya zo sa ma annabi Adam alayhi salam ya sa musu waswasi da sake sake allazi waswasa fi sururin nas min aljinn shi zai zo zuciya kai sa ma waswasi kin da sake sake to sai jefa su fi tauhidi cikin tauhidi to a baban kadaituwar Allah kuma daga mafi sharri abin da zai musu min azai ma yi wasu su digi mafi girma abin da yi wasu su fi tauhid zai sa musu a cikin tauhidi shine kenan bi tashkik sai dinga sa musu shakka hadisin da Imam Muslim ya fitar daga Abu Hurairah Allah kare da a gare shi yace ja anasu min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wasu jama'a daga sahabban ma ce sun zo faqalu fasalu suka tambayi ma ce kace inna najir fi anfusina azuka kamma muna samu ma ya ta'azamu ahaduna an yatakallamu bi abin da yana da girma ɗin mai fita baki da shi anan sai sai ce ba zai gushe ba yana kama wato wasu wasu man khalaqa kaza man khalaqa kaza har sai ya ce maka hadha Allah khaliqu kulli shay Allah halitta komai fa man khalaqa Allah to Allah kuma halitta shi iya ta kai kawo sai ya dinga kana waye to waye kaza ya akai akai kaza yace sai ya kawo ma sake sake ma ka dinga ji to kuma Allah wa halin shi sai suka ce mu azuka dan mu muna jin abin da yana da girma mu iya ambata shi in muka fade shi to fa mun ku zama daga mun ku daga musulunci kaga abin da zaka tsarta a zuciyarka in dai baka furta shi da baki ba mutum ne ya kudurta wani abu na gafurci ya sa wani abu a zuciyar shi amma bai fadi ba to ba za ka mishi ba hukunci da wannan abu sai ce kar wajadtu mu wai kun ji wannan abin qaluna qala ce zaka sarihul iman wannan shine tsantsar imani rashin da kuka gaza furtawai yanzu ke dai yana ka muku sai kuka ki hodi to wannan shine tsantsar imani kale ka yanda ake maida kai din shedan da tabar da shedan ta hanyar mi kaga rashin tsayuwa akan asali in shi dan ya kawo maka wani sake sake da wasu abu ne wannan to kawai wannan abu baka furta shi ba a zuciyar gare yake ma kai kawo to wannan shine tsantsar imani da baka iya fadi ba kenan shedan yakan kawo ma masu mutane wasu ya dan ya daidai su daga rahmar Allah wanda yake kafiri shedan kullun yana wasa da hankalin shi yana wasa da imanin shi yana wasa da abinin shi amma wanda yake mumini shi kuma wasu wasan shi alama ce ta tsantsar imani shi yasa manzo a wani hadisi yace Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah alladhi radda kaydahu ila waswasa yace Allah shine sama da komai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya maida makircin shedan zuwa ga kawai wasu wasu ba ku iya zauwa kuka faɗa abun ba to yana daga cikin mafi girma abinda zai game bit tauhid bit tashkiki aziz sifatillah aziz sifatur rabb wa sifar Allah amma waɗannan abubuwa duka ka lura yakan kawo ma wanda dama bai damu da karanta tauhidin ba wanda dama tuntuni ya san Allah ta hanyar suna Allah da sifofin Allah matsalar mai garin shi ɗaya matsala bin tamfil wajen mutunta sifar Allah yanzu suka ji an ce Allah yana da hannu kawai sai shi ɗaya sa musu a zuciyarsu kamar irin hannun su da sun ji wannan su ce kai ya za a ce Allah yana da hannu kenan kaza kaza wata tashbih da gamantawa aw bil jahili ko kuma ta hanyar jahiliya da hawa tafsir da korewa faqala ba'da zikr hadithul waswasa sai fadi bayan ya kawo hadithi na waswasa shine wannan hadithi wanda suka ce inna najin fi anfusina ma yata'azamu an natakallamu bihi a zakatan mu muna samu abin da yana da girma mu fadi yace kun samu wannan abin suka ce kware sai ce zaka sarihu iman kene mu je zambe ka a zuciyata ina shi kamar sai dinga jin wai Allah yaushe zama Allah ko Allah waye halice shi ko ya kai kaza sai mu zai ce ba zuciyar shi ya samu wannan abu mafi yawa masu mutsalijin ne yana kawo musu irin wannan abu sai ka ji mutum yana cewa wallahi duk tsoro ne abin ma kawai yin ji kamar zan wani kafirta haka kamar yin jira zama kafiri kuma ya kama mutum wasu wasan sai dawo ya ce to kai wannan ma kafirci kai kafircin kawai ya hina kiristoci ma kawai yin mutumin sai shiga haira da kimuwa to irin shi ne sai kafirtar da sai hau kasar da mutane akwai wanda yake ji a ce ni wa kafiri ne kawai ya ce ni kafiri ne kawai shi saboda ya tace sai ya Allah ko kawai shi kanki ne yazo sa mushi to dai za ka ga musamman mata masu hotel jin ne yana kawo musu irin wannan abu to ya ce ma mutum kawai wannan ba komai bane tsantsar alaman ma kai mai imani da baka hodi ba shi yake nuna tsantsar imanin ka wa alam rahimaka Allahu ta'ala kai sani Allah ka anna kullama tawahamahu qalbuka duk abin da wai zuciyarka take tunanin shi aw sanaha fi majari fikrika ko kuma abin da zai zamanto ya bujuro sanaha ya bujuro fi majari fikrika a magudana na tuntuntuninka aw khatara ko abin da zai karsu fi mu'aradati qalbika cikin abin da suke bujuro ma zuciyarka min husnin abu mai kyau ne bujuro ma zuciya aw baha'in ko qayi aw diya'in ko haske aw ishra'in ko dalli aw jamalin ko kyau aw shabahin ko kuma wata kamantacce ne ya wata kama ma'ilin wanda take ta karkata aw shakhsin ko wani mutum mumassilin wanda yake mutamassilin wanda yake mutamassilin mai tamthili fa Allah ta'ala aw shakhsin ko mutum mutamassilin mai kwatanta zatin Allah fa Allah ta'ala bi ghairi dalika to kasancewa Allah sabanin wannan duk abin da tunaninka zai baka in dai ba amanan ka'ida sai abin da Allah ya tabbatar maka kai shi amma duk wani abin da zaka ji a magudanar tunaninka ko zuciyarka na wani abu kyakkyawa ko wani abu kaza ka dinga tunanin zatin Allah kamar haka nan a tunaninka ne kawai ba wai abin da Qur'ani ko Sunna ya tabbatar ba yace to fa Allah ta'ala bi ghairi zalika Allah ba sabanin wannan tunanin naka saboda ba wai da kwakwalwa ba ko zuciya ko tunaninka ko hangenka ba shi ba ake tabbatar da siffar zatin Allah siffar zatin Allah ana tabbatar da ita ta hanyar Qur'ani ko Sunna bal huwa ta'ala azamu ajalu akbar Allah shine mafi girma shine mafi daukaka shine sama da komai ala tasma'u ila qawlihi ta'ala wai ba ka jin fadin Allah laysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir Allah ce laysa kamithlihi shay'un shay'un da Allah subhanahu wa ta'ala ce kaga na kira ce a siyaki wanda yake na nafai Allah ya kore ce ya kore tamkatacce ne ya da kamancacce ne ya da koma menene shi halittu Allah Allah bai kama da duk wata halitta da Allah ya halitta ba
yanzu ka mithli shay'un babu wani abu cikin hadisin Allah wanda yake tamkar shi kamancece ne da zafi Allah subhanahu wata'ala saboda mahalicci da ban halittun Allah da ba ko huwa sami'ul basir amma sai Allah ya ce kuma shi wa Allah ne ji ne mai gani kaga Allah ya kore kamancece ne da duk halittun shi kuma ya tabbatar ma kanshi siffar zatin shi kaga halittun Allah ai suna ji suna gani halittun Allah suna ji suna gani dan adam yana ji yana gani ka gani saboda haka kasantuwa dan adam yana ji yana gani kaga ba shi yake lazumta ba dan dan adam yana da siffa ta asambu da albasar Allah yana da siffa ta asambu wal basar ba shi yake nuna kamantacce ne ba tsakanin siffar zatin Allah da ta'ala ta Allah wa qalu wa lam yakul lahu kufuwan ahad da kuma fadin Allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani ahadin wani da yake alƙin Allah wanda yake tamka da Allah subhanahu wataala shi ma nan kaga eh aka zo da na kira a tiyaki wanda da kene na bai Allah subhanahu wataala ya kore kamantacce yana da ahadin ko ma wane ne shi halittun Allah subhanahu wataala نعم ما يجي اي لا شبيه لا شبيه ولا نذير ولا مطاوع الله بزمن تومينا ده مكمنشي الله سبحانه وتعالى بزمينا ده كني بكم كاشين نذير ولا مطاوع باب وانده يكي ده ديدين دود الله ولا مطل الله سبحانه وتعالى بيدا وانده يكي تمكاكو مصالي او اولم سالم شن بكسنبتش انه تعالى الله سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل lokacin da ya bayyana lil jabal ga dutse ta dakdaka sai dutse ya rugurguje ta dakdaka sai dutse ya zamanto ya rugurguje li izami haibati saboda girman kurjini na Allah subhanahu wataala wannan dutse sai ya rugurguje Allah subhanahu wataala ce ma annabi Musa alaihi salam lan ta'ani annabi Musa ce qala rabbi arini anzur ilayka Allah nuna min in yi dubi zuwa ga zatinka sai Allah ce lan tarani walakin anzur ila al jabal sai dai idubi zuwa ga wancan dutse fa in istaqarra makanahu in har ya iya tabbata a inda yake faso basarani to sannan zaka iya gani na falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan da Allah subhanahu wataala ya bayyana ga wannan haske ga wannan dutse ya bayyana hasken shi ja'alahu dakkan wa kharra Musa sayqa annabi Musa ya fadi yana a wanda yake sumamme kaga kenan lokacin da Allah subhanahu wataala lamma tajalla lil jabal da ya bayyana haske ga dutse ta dakdaka sai dutse ya rugurgushi likizami haibati saboda girman kurjinin Allah wa shamikh sultanihi saboda girman sultani shamaka yashi makushumukan shine kenan girmama da daukaka subhanahu wataala saboda haka wa shamikh sultanihi saboda kuma kambama da girmama na mulkin Allah fa kama la yatajalla li shay'in kamar yanda Allah ba zai bayyana ga wani abu bai bayyana haske illan dakka sai abun ya radiddike kadalika la tawahamahu adun illa halaka haka kuma babu wani dai wanda zai ma Allah zatin Allah wai wani wahani wani tunani ba sai sai ya halaka ya bar tafari barudda bima bayyana fi kitabihi sai aka mayar da abinda Allah ya bayyana fi kitabihi alittafi shi min nafihi na korewa annabi ga zatin shi a tashbiha da ya kore ma zatin shi kamar tacceniya wal misla ya kore ma zatin shi tamka wan nadira ya kore ma zatin shi kini wal kufa ya kore ma zatin shi wanda yake tamka ya kore ma zatin shi ta daga Allah subhanahu wataala shine ya kore ma kan shi dukkanin waɗannan ababe fa ni tasamta bihi idan kai ruku da littafin Allah wamtani'ta minhu ka ba kanka kariya ka tsaro ataka wamta fa ni tasamta bihi idan kai ruku da Allah wamtani'ta minhu ka nemi kariya Allah daga iblis ataka min iblis ta'qim yanzu in ka dogara ta yaya zaka tunkuɗe waɗancan musuwa tunda yana cin gaba kawo ma ne irin abin da shedan yake kawo ma bayi shedan yakan zo musu da ruɗi ya nuna ma kai na Allah ne mutum ya dinga ji shine ma wani yake jaci shine mahadi wani ya ce shi kaza ne ya dinga kai kansu wasu matsaya matsaya don yake in ya huce daga wannan kai zai kama shakka ma har ababan tauhidi amma zai bada ga hanyar da in shedan ya kama ababan tauhidi kawai ka kafirta wannan abin da yake kama a zuciya ka wannan tsantsan imani na biyu kuma ka nemi tsarin Allah daga shi in ma yanzu hannaka min shaytani nazhul fastaiz billah sai ka ce a'udhu billahi min shaytanir rajim shi yasa manzo Allah sai ya ce alhamdulillah alladhi radda kaydahu bil waswasa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mai da makirce shi kawai ya zamanto kenan akan waswasi sai ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala yace to fa inni tasamta bihi wa wamtana'ta minhu in har kai ruku da Allah ta hanyar me kenan abu na biyu koma zuwa ga abin da Allah ya ce kaga kenan in yana kawo maka tashbi yana kawo maka shubha to sai ka koma zuwa ga ni Allah ya ce a Qur'ani ka kare yanzu wannan ma zai datse maka saboda shi cuta shubha shine nan suka da wannan duk su za su warka ma wanda na ka minu ka ne mu tsari daga shi a saka sai kuma ya zo maka in ka kubu daga can min qibali ta'ili sifati rabbi tabaarak wa ta'ala ta hanyar korewa sifofin Allah wa taqaddasa wanda Allah tsarkaka fi kitabihi wa sunnati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala laka sai ce maka idza kana mawsufan bi kaza to ai in aka ce kuma Allah ya sifanta da kaza aw wasaftahu bi kaza ko kuma in ka ce ai Allah yana da siffa kaza aw jaba laka tashbi to ai kaga yanzu ka ce Allah yana da hannu to kaga ai mutane suna da hannu kenan yanzu kana nin ka kamanta za ta Allah in ka ce Allah yana sarkowa to kaga sai kawo maka wannan sai ce to fa akzibu فأكذبه يتي فقريتاش إنما كامانا فأكذبه قريتاش لأنه اللعين سوى دشيل أن تتي إنما يريد أن يستذل لك نبيش تنتق الدكي يزام الدكي ويغويك من بشي هلكاك ويدخلك يشغرك في صفات الملحدين أسفر ملحدين الزائغين وند سكا كوشي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الجاهدين وند سكي جايية لصفات الرب تعالى kenan yanzu sai kawo maka ya nuna maka ai in ka tabbatar ma Allah wannan sukofi ke to kuma ka kamanta zatin Allah yace to manufar shi da ya kama wannan abubuwan ga abin da yake ne to ka ƙaryata shi ta ya zaka ƙaryata shi zaka ƙaryata shi ta hanyar abin da Allah ya ce ya zaka ce mun kamantawa ne alhali kuma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mu fa alam rahimaka Allah ta'ala amru bin usman ya ci gaba da cewa ka sani Allah ya kanka أن الله واحد تعالى الله ما كده يتيني لا الواحد تعالى الله شيني وانده كواهد ودائن دلاك آهاج با كمتي يكوبا فرد صمد الله شيني فرد وانده كي ما كده يتي صمد أبن نفسي دربك أسو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى أن قال هل عنده يتي خلصت له الأسماء الثانية سونا يوأن بسكك يمزقى وجاه حسيه خلصت له ya kadu sana barqi yadhhabu bil absar kenan sana shine haske ba tare da hamza ba ce sana ce khalasat lahu al asma'u as-samia fa kanat waqi'atan ta zamanto tabbatacciya fi qadimin azami al azami daddan fil azal bi sirqil haqa'iq absar gaskiyar haqiqani Allah subhanahu wa ta'ala yace fa khalasat lahu al asma'u as-samia sunaye wanda suke madaukaka wajen haske sun keɓanta ga Allah subhanahu wa ta'ala walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wannan sunayen na Allah ba wai Allah da ya halicce mu bane ya sa ma kai shi Allah tun kan Allah ya halicci halittu walillahi asma'ul husna kan Allah ya halicci sama da ƙasa dama Allah yana yanda zatin Allah bai da mawani sunan shi rubuta mawani ba da Allah ya halicci halittu bane ya sa ma kai shi al-khaliqu ba da yarda su bane ya sa ma kai shi ar-raziq ko ar-razzaq Allah subhanahu wa ta'ala ya ma kun fil azal yanda za ta shibe da mawari haka sunan shibe da mawari yanda za ta shibe da mawari haka siffa shi ba ta da mawari ba wai da Allah ya halicci bayi bane ya siffanta da siffa ta arzawa ta daukakawa ta kaskantawa a ba da yayi bayi bane zama kulillahu wa malika mulki tuzulmin kaman ta sha san zuwan kaman ta sha wa tuzulman ta sha tuzulman ta sha bi rikar khair dama tun fil azal Allah shine al-khasib ar-rafi shine ar-raziq tun kan yayi halittu ma dama wannan sifar zatin Allah ce kuma sunan Allah ne lam yastahdith ta'ala sifatan Allah bai faru wata siffa ba kana minha khaliyan wanda za a ce wai Allah ya kabe ta ya kauce daga wannan siffa din awisman ko kuma a ce wani suna kana mai bariyan a ce Allah ya barranta daga wannan suna din tabaraka wa ta'ala fa kana hadiyan yastahdi Allah hadiyan shine wanda yake hadiyan mai shirye suwa hadaya shirye da wasu bayi kuma ya hadiman insha Allah gaban ma yana shirye suwa shine hadiyan mai shirye suwa hadaya shirye da wasu a baya kuma ya hadi da zai goshe ba da yana shirye suwa a baya wannan siffar dama da dabiya siffar za ta shi ce da ya halicci bayi kuma ya shirye da waɗansu bayin kuma sannan a gaba ma Allah subhanahu wataala mai shirye suwa ne wa khaliqan sayakhluqu wa khaliqan kuma Allah mai halitta ne khalaqa ya halicci halittu kuma sayakhluqu Allah a gaba ma zai ci gaba da halitta wa raziqan Allah mai arzikawa ne sayarziqu da sannan kuma zai arzika raziqan ne razaq ya arzika wasu kuma sannan sayarziqu hallo zai arzika wasu gaba wa ghafiran ghafara sayaghfiru mai gafara ne ya gafarta ma wasu kuma gaba ma Allah mai gafara ne wa fa'ilan sayaf'alu kuma Allah subhanahu wataala mai aiwatarwa ne kuma sannan subhanahu wataala zai aiwatar da abin da ya ga dama Allah subhanahu wataala Abdullahi ibn Abbas Allah kare da gare shi ce Allah mutasifan bi hadhihi sifat azalan wa abadan Allah duk sifofin da ka sani tun fil azal da amana shi lam yakhlu wa la yakhlu min hadhihi sifat Allah bai kauce ba kuma ba zai rabu da wannan sifofi ba Ibn Abbas yace wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya tabbata ghafuran mai gafara ne a gaba ya ghafiru liman yasha yana gafarta ma wanda ya ga dama rahiman ne ubangiji subhanahu wataala ya kan wasu mai jin kai ne kuma wa kana Allahu aliman hakima saboda haka yace Allah wa lam yazal wala yazal bi gushi ba kuma Allah subhanahu wataala ba zai gushi ba dai yana aiwatar da waɗannan sifofi din nashi lam yahdith lahu istiwa istiwa'i bai faru gare shi ba illa wa qarkana fi sifatin fa ce na wasu siffa annahu sayakunu zalika cewa da sannu aikin zai faru saboda haka Allah istawa kuma ubangi ya stawi wanda yake mai istiwa'i ne ga al'arshin shi fa huwa yusamma bihi fi jumlati fi'lihi kadhalika waɗannan ana kiran su duka a siffar aikin Allah qala ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji wa ja'a rabbuka ubangijin ka zai zo shi saboda tabbatuwar zuwan Allah shi yasa kace wa ja'a rabbuka ubangiji ka tirma ya zo ai kaga ana zancen lokacin kiyama kiyama ta zo amma ya kace wa ja'a rabbuka ubangiji ka tirma ya zo saboda yanda tabbacin abin sai ya faru ya kace ma kai waja rabbuka tuni ma gashi nan ma an yi an kare kamar gobe ne kai waja rabbuka wal malaku saffan saffa saboda tabbatuwar abin sai aka nuna ma kai abin ya ba hawo bi ma'ana annahu sayji cewa da sanni Allah zai zo wa lam yastahdith al isma bil maji ba wai Allah ya kirkiri sunan bane daga baya bil maji ai kaga a gaba ne Allah subhanahu wataala zai zo to anan gurin ba wai annahu sayji falaysa zil isma bil maji wa takhallafa al fi'l sannan kuma wa takhallafa al fi'l ba wa lam yastahdith al isma Allah bai faran ma kai shi sunan ba bil maji da zawwa wa takhallafa al fi'l kuma aikin ya jinkirta ba wai Allah ya ce zai zo ba ya faɗi cewa zai zo kuma a ce ya ce zai zo kuma aikin ba zai faru ba yace a lokacin maji fa huwa ja'a Allah subhanahu wataala jaa ya zo kuma sai ji'u zai zo wa yakunul maji'u minhu mawjudan bi sifatin saboda haka zuwan Allah sai zama mawjudan saman mene bi sifatin da sifar zatin Allah ta zawa wanda la tulahiquhu al-kayfiyya wannan sifar wa kayfiyyar zawar ba ta haduwa da wannan wannan tashbih ko kamantawa lianna zalika fi'lur rububiyya saboda aiki ne na rububiyya mahalicin kowa da komai siffar halittun Allah da Allah ya halicce su ana ganin surar da Allah ya suranta mu an san yanayin zawan mu to amma Allah da ya halicce mu shi kuma babu mai ganin zata shi kenan tunda ba mu san bayan da zata shi yake to zawan shi ma aikin rububiyya ne aikin mai halitta ne saboda haka siffa ce wanda take ta dace ma zata shi fasahirul uqul hankulla tana takaituwa fasahirul uqul hankulla tana takaituwa tana gazawa akan ta iya kanawa hakikalin wannan ma'ana hankali koda yayi bi yanda zai tunani ya hararo yaya Allah yake yin wannan abu hankali ba zai iya kanawa ba saboda me yasa bai ga ba zatin Allah abinda na iya gani shine zan iya suranta in siffanta amma abinda ban gani ba ba zan iya suranta ba amma kuma wajibi ne in Allah ya hukunta kai imani da wannan siffar da Allah subhanahu wataala ya hukunta watan fatu nafs kuma rain bawa tana katsewa an iradatu duhul akan nufin shiga fi tahfili kafiyatul ma'bud akan wai ka gano kaifiyar abin bauta ubangiji subhanahu wataala babu wata ran da za ta iya gano wannan in gano wa wannan wala tazafi hadhil janibain karka sahi a ɗayan bangarora biyu la mu'aqilan karka zama wanda zaka ce ai Allah bai yin wannan abu kace ya za ce Allah yana zawa ya za ce Allah yana kaza wala mushabbihan kuma karka sahi a matsafiyar wadanda kuma za su ce Allah yana zawa irin ta bayi ko Allah yana kaza irin na bayi yace karka yi wancan warzalillahi ka yarda a zatin Allah bima radiya bihi nafsuhu abinda Allah ya yarda ma zatin shi waqif inda khabari ka tsaya inda Allah baka labari ne nafsihi ga kanshi musalliman kana mai kauya mustasliman sannan kana musallama musaddikan ka gaskata in an ce kaza qur'ani ka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ka gaskata bila mubahasat at-tafsir bila mubahasat at-tafsir ba tare da bincikewa ba na korewa kar ka zama to kana bin diddigi dan saboda ni ka kore wannan abin ka ce ya zai Allah subhanahu wataala ce yana wannan wala munasabatul tanqir ba kuma tare da munasabatul tanqir da munasaba jingina tanqir bin diddigi da bangwance at-tanqiru shine at-taftish kenan at-taftish bincike ka abu da wannan shi ake cewa kenan at-tanqir ta yanda zaka dinga kenan bincike dan saboda ya zamanto ka kore wannan abin da Allah subhanahu wataala jingina maka shi ilan ala har izo inda amr ibn usman yace fa huwa tabaaraka wa ta'ala Allah mai albarka madaukaki shine alqa'il mai cewa ana Allah ana Allah shine wanda yake cewa ana Allah nene Allah la shajarat ba wai bishiya bace ba take cewa ana yana magana da Allah yana zance da annabi Musa da Allah ya zance da annabi Musa falamma ta hanudiya min shaqil wadi al-mubarak ay mubarakati a wannan kwari wanda yake mai albarka bangaren dama min ash-shajarati na wannan bishiya an ya Musa aka kira na Musa inni Allah Allah ce inni Allah ni ne Allah rabbul alamin ubangiji kowa da sarkai to sai malai yace Allah Allah shine mai cewa Allah kenan lokacin da aka kira annabi Musa alaihi salam mai magana Allah ne yake magana shi yasa ake cewa annabi Musa kalim mai zance da Allah subhanahu wataala kenan wannan zancen da aka kirayi annabi Musa min shaqil wadil ayman fil buqatil mubarakati a wannan bigire wanda yake mai albarka min shajarati daga bangaren inda wannan bishiya take to Allah ne yake an ya Musa inni ana Allah rabbul alamin ya kai Musa ni ne Allah mahalicin duk wani abu wanda ba ni ba inni ana Allah rabbul alamin malai yake to ila an qala fa huwa tabaaraka wa ta'ala al-qa'il ana Allah la shajarat ba bishiyar bace ba wata ce saboda su suna kore ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan siffa ta al-kalam shi yasa ma suke cewa qur'ani ba zancen Allah bane ba to shine sai malai yake a Allah ne mai fadin wannan ba wai bishiyar bace take fadin wannan sannan kuma ba wai ubangiji subhanahu wa ta'ala bane ba ya shiga cikin wannan itace Allah ka lura da wannan ko ba Allah bane ya shiga cikin wannan itace in kuma ka shi ko wannan masaki da hululiya shine inda yake shan daga da su shaka Ibrahim din ya su suna ga a wannan bishiya kenan aqida ce ta Allah ya tajalli wa cikin bishiya suka ce to Allah kenan yana iya tajalli a cikin komai halittun shi Allah zai iya shiga cikin wani halitta zai iya shiga kaza shi yasa suka ce ya shiga cikin wannan bishiya shi ne abin da Sheikh Ibrahim ya sai ya tafi akai shi ma kawai na ide shi yasa ga gaci tashar ta tafirta kuma su mabiyan su ma suna kawo wa kariya cewa ai gashi nan gurin Allah ne ya shiga cikin bishiya ya shiga cikin itaciya ya ce ana ba to shin yanzu ikon Allah da girman mulkin Allah sai Allah ya shiga cikin itaciya ne sannan zai yi magana a shi magana daga nan Allah ne jira Annabi Musa alaihi salam daga bangaren wannan bishiyar yaji zancan Allah amma ba nuna ba Allah daga alarshe gun wannan bishiyar shiga shi yasa sai to kuma karkace a ba Allah bane ba bishiyar ce aka sa mata sauci sai aka baka dama to yanzu kuma kace bishiyar kuma tace inni ana Allahu rabbul alamin kuma bishiyar ce za ta ce rabbul alamin kaga kuma inda mata kaga shi yasa shi furani bai barinka aka wannan da suka ce kenan bishiya ce dai magana to kuma ya ce to ai karshen ayat kuma ya ce rabbul alamin inni ana Allahu rabbul alamin to da bishiya a matsayin ta na halittar Allah za ta ce ita ce Allah kaga kenan zancen cewa ba Allah bane ya magana ya tashi sai kuma zancen cewa Allah ne ya shiga cikin itaciyar kuma tabbatar da aqida hululiyya cewa Allah yana iya shiga ko ina iya iya tajalli a cikin komai shi yasa ya tajalli cikin bishiya can gurin kuma Allah subhanahu wataala ce falamma tajalla rabbul jabal ja'ala mudakkan da bishiya da dutsi wanne ne ya kauri da abin nan to dutsi ma Annabi Musa alaihi salam can ya nemi ga Allah subhanahu wataala da Allah ya bayyana haske dutsi ya radaddige to yanzu ai kuma ce bishiya ita kuma Allah ya tajalli a ita kaga kenan shi ma zancen cewa Allah subhanahu wataala yana tajalli a cikin halittun shi wannan aqida ce wanda take ta kafirci ita ma aqida ce ta kafirci wannan bi ghadin nazar akan koma waye ya tafi dai akan wannan aqida ce wanda take kafirci ce aqida ce ta hululiyya kuma ita ce ta sa aka kashe Hallaju aka kashe Ibn Arabi to duk wanda ya gudu ta wannan to lazumin ya yarda ya zama zindiki kaga ni sai yace ila an qala fa huwa tabaraka wa taala ana Allah la shajarat ba wai bishiya bace tace alja'i kuma wanda yake alja'i mai zawwa qabla an yakuna ja'iyan kafin ma ya zaman to ya zo la amruhu mutajalli ba wai al'amarin shi bane mutajalli wanda yake bi bayyana anan gurin mallan kamar yayi amfani da irin yanda wasu ke ga daga sifa ta fi'ili na Allah za iya kago ma Allah suna kunura alja'i daga sifa ta mi almaji waccan ta zawwa sai kago sai ce mi alja'i kabla an yakuna ja'iyan kaga ba a kago ma Allah subhanahu wataala suna daga mi sifa fi'iliya dukkanin sunayen Allah suna tabbatar da sifa duk sunayen Allah asma'ullahi ta'ala kulluha alamun wa awsafun qawaid al-mukhrajo kamar yadda kuma a cikin asali muriya zamu tarra wannan ka'idodi kenan sunayen Allah dukkansu alame ne suna nuni abu ta zatin Allah sannan kuma awsafun sifa ce ta zatin Allah Allah ar-raziqu ne kuma yana da sifa zami ar-razaqa ar-sabai kaga ni al-ghafir ne Allah subhanahu wataala kuma yana da ghufran amma ban sa in kace misali zaka kago ma Allah suna daga sifa ta fi'ili to kaga ai yana daga sifa ta zatin Allah subhanahu wataala al-fi'iliya al-ghadab al-intiqam dan zai kace al-ghadab kace an-nazil kaga ni to kaga kenan su ba wannan din to Allah shi ne da rahama sannan kuma shekul islam in yana na karto ma maganganun irin waɗannan maluma ba wai ya ce ma duka gabaki ɗaya ba ne tare ake a kan wannan kunura shi ne abin da aka ce kenan kawai a wannan gabace kawai aka yi sai shahadi da maganar ba wai duka ba ne ba amma aka yi maka wannan kishi la amruhu ba wai lamarin shi ba la amruhu ba wai lamarin shi kenan shi ne alja'i da Allah ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ya suka ce amruhu to sai ce ma a Allah shine alja'i la amru ba wai al'amarin Allah bane zai zama zaka ce waja rabbuka he al'amarin shi yazo a a ba wal al'amarin shi ne yazo ko yayi abun nan al'amarin Allah daban ka gani umarnin Allah daban zata Allah subhanahu wataala daban saboda haka kenan waja rabbuka kawai ubangijin kare zai zo la amruhu al-mutajalli li awliyaihi wanda yake bai bayyana ga waliyan shi filmi a alahira fatabayyatu bihi wujuhum fuskokinsa ya haskaka da wannan ne bayyana da Allah subhanahu wa ta'ala zai Allah ta muci mu'minan da za mu zaman to mun ga zafin Allah subhanahu wa ta'ala to da haka fatabayyatu wujuhum mu'minan da za su ga Allah ka ƴan aljanna kan su ga Allah can su bai kai bana bayan sun ga Allah lokacin da suka ga Allah shine hukunta za ta ƙara wani tayi wujuhu yawma idin nazira ila rabbiha nazira me zai jawo musu annazira nasara sama da nasara wacce ta ta'arifu fi wujuhin nasaratin na'i to bayan sun ga Allah kuma sai su ƙara wani kyawu wanda yake yalinka na wancan saboda ni ganin da suka ma Allah subhanahu wataala saboda haka fa bi yasujuhum ai fuskokin su fi haske wa tafluju bi kuma ta zamanto ta bayyana ta haskaka alal jahidina ga waɗanda suke masu jayayya hujjatun hujjar kenan hujja mu'minai sai ta karfafa ta bayyana saboda gashi an zo lahira an ga Allah wanda suka yi inkari kuma su kaga yanzu an zo an ga Allah a lahira kaga kenan hujjar su ta bayyana al mustawi ala arshihi mai daidaita ga arshin shi bi azamati jalali da girman jalali fauka kulli makanin al arshin da yake sama da kowane abu an ce duk wata halittar Allah tana kasa da al arshi shi yake sama da duk wani halittar Allah duk abin da ka san Allah ya halitta tun daga malaika jibril duk abin da ka sani yana kasa al arshi kuma al arshi shi aka fara halitta awwal shi aka fara halitta inna la qaddara maqadir khalaq qabla an yaqul tawaf al ardh bi 50 alf am Allah qaddara kowane abu kafin halittar duniya da shekara 50 wa kana arshu hu al bal al arshi shi yana kasa al arshi bi azamati jalalihi fa kulli makan tabaraka wa ta'ala alladhi kallama Musa takliman wanda dai Allah ya zance da annabi Musa ya zance wa arahu kuma Allah ya nuna ma annabi Musa min ayati fa sami'a Musa kalam Allah annabi Musa ya zance Allah li'annahu qarrabahu najiya saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qarrabnahu najiya wa taqaddasa Allah ya tsarkaka an yakuna kalamuhu makhluqan a ce wai qur'ani zancen shi halitta ne aw mudafan ko a ce abin fara ne aw marbuban ko kuma a ce aw marbuban ko kuma zaman to marbuban abin halitta ne marbuban abin mallaka ne abin halitta ne kenan saboda marbub min rabb ne rabb kulli shay maliku ma'ana ana cewa rabb dabba rabb al bait ka gani kamar da Hud Salim yace ana rabb al ibil wal al bait rabb al yahmi aw yakunu aw marbuban ka gani wal warith li khalqihi kuma Allah shine al warith li khalqihi mai gade wa da halin shi inna na narsul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'una wa kunna nahnu warithina Allah shine al warith li khalqihi wanda duk bayi gabaki daya Allah subhanahu wataala shine mahaliccin mu shi zai karar da mu kuma zai maida mu zuwa gare shi duk gabaki da shine al warith li khalqihi as-sami'u li aswatihim kuma mai jin sautin dukkanin bayi tururuwa kiyashi yanda Allah yake jin sautin ka dan Adam haka yake jin kururuwa kiyashi yanda Allah yake jin roƙon ka haka yake jin roƙon kiyashi yanda kuma Allah zai biya ma bukata haka yake biya ma kiyashi bukata yanda Allah zai baka lahiya shi yake ba ki yanda yake cikin ruwa lahiya yanda yake kula da jaririn dan Adam haka jaririn ki yi ma kulawar shi da wannan din shi Allah yake ba shi kulawa shagaltuwar sauraron sautin kiyashi da jiwa da kaza bai shagaltar da shi akan sauraron sautin ta Adam kai da Allah ya karrama to kaka dinga jin wai ko an manta da kai ko mutane su rage ji kai mu wai Allah yana tare da mu ma wai an ya Allah akan hanyar Allah muke wai an ya kaza nayi ka to kai ubangiji da yake sauraron kiyashi ma yake biya mai bukata sururuwa an huto roƙon ruwa sururuwa ta kare tsawuwa da hannuwa tare Allah mu bayi ne daga bayan ka ban mu da wadatuwa da karamaka Allah ka shayar da mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koma an shayar da ku da roƙon wani to ubangijin da ya amsa ma waɗannan abubuwan kai yanzu dan adam da Allah ya karrama bil adama kuma ka dinga ga kamar Allah ya manta da kai ko an yi abin da kinka kuma gaggai tana min kana ba daidai ba wai Allah mantawa yi da kai amma kana rubuka nasiya ubangiji bai zama to mai manta in ko zalunci kake kai tana nan wala ta sabanna ma ghafilan amma ya'malu adh-dhalimuna kar ku yi tana nan wai Allah ya gafara abinda kaddar ruki aikata ubangiji yana sane sai dai Allah bai gauga da gauga mutai ba kawai yanda nake so bane yanzu ina son amu in ce dole kenan ma umarni kake ba Allah yanzu zan ce yau ne roƙo yanzu nake so Allah ya amsa kawai kace Allahumma la tad'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta to kai ku awa a wannan gurin namu Allah kakka bar mana wani zulmi Allah zaka fita ma ka'ida da sharri kace anan Allah kakka mana kaza kam watsi ne ka mana kaza a wannan mutum ne zaka ko mutum ma zaka zo ka ce mun ka mana kaza a yau ko kaza kaga ai babu da biki ya zan baba ina san yau yau din nan nake so a yau kai ka bani kaza dan Allah ku girma ma shi a yau kagani kaga ai cha za kai inda hali in an samu dama yayi ka zago misali ba wai ina nufin ka ce ma Allah ba kuma Allah inda dama a ba muka anan zaran da yana cewa na ta kufi kafawa yace alama hadin in shita bayin malaika abun shi kaka ce Allah inda hali inda dama Allah abi arda ko kaza ne wa Allah inda da hali ba mu dai matsa ba a Allah ba mu shi to da ba wani abin da yake ma Allah girma sarka sama da kaza duk da jiji
maganganun suna da tsayi lokacin ya tafi annan mun gabar sana da Musa kenan muna iya tsaya Musa da sai ta shirye da shi kan gaba
duk da ya cikin nakali ne na wancan Amr ibn Uthman ɗaya daga cikin waɗancan wanda Sheikhul Islam na bazo maganganun shi dan tabbatar da siffofi na zatin Allah subhanahu wa ta'ala wanda tumbulle jahmiya duniya ta musulmi suke cikin ruduna waɗannan guba da jahmiya suka dasa kuma wannan yana nuna mana hatsarin da yake tattare da bid'a da kuma yanda ba a saki ma bid'a ko a tsale abu ka dauki misali bid'a ta jahmiya yau shekara nawa tun zamanin tabi'ai amma har a yau din nan wannan bid'a tana cikin zukatan da dama daga ciki ko bai isa su darasi cewa ga abin da ya faru a na baya ba har yanzu kuma suna kan wannan abu kuma duka daga bid'an ne aka kai wannan gaba ki kamin saboda haka kenan yana cikin kawo mana waɗannan wajibi ne musulmi dukkanin siffar da Allah ya ambata ma zatin shi yi imani dukkanin siffar da ma'aiki ya ambata ma zatin Allah mai imani wannan abin annabawan Allah akan wannan suke sahabbai akan wannan suke sarihan bayi akan wannan suke wanda suke kore ma Allah siffar shi ko suke tawilin siffar zatin Allah ba musulmin kirki ba su ji hanbul safwan su ji arabin dirham wanda jahanbul safwan talibin ji arabin dirham jari bin dirham din nan an faɗi cewa talibin yahudawa ne da yahudan da yawa wazalar sa da san sihiri to shine malamin malamin shi aqida da irin ta bishr bin riyas al-marisi wanda ko bishr bin riyas al-marisi shi ma mutum ne wanda yake fandarare hallakeke wanda yake dalibin falsafa ma guzawan yunan wanda ba su yarda ba da kai wanda ya sama ya kasa masu aqidar idamul alam cewa duniya ba wanda yayi ta haka duniya take masu aqidar cewa ba mai sarrafa duniya babu zancen ka roki Allah ba zancen kai sallah ba zancen kai azumi ba zancen kai kaza masu aqidar cewa Allah bai turo manzanni ba su aqidar su babu zancen Allah ya turo manzanni masu aqidar da ma zancen yarda da mala'iku su ba bai ma taso ba masu aqidar cewa ba zancen azaban kabari balle ma a tare mutane daga cikin kabari balle ai hisabi masu aqidar cewa babu zancen aljanna ko wuta kawai dubara ce ake ma mutane a ce in ka kashe mutum za a saka wuta wai dan ka a dinga kisan kai dubara ce ake ma mutane a ce ka kai tsasa a lahira da kai kaza wai dan saboda duniya ta gyaru kar mutane su ringa tsasa suna kisan kai suna zubda jini wai shine ya ce musu dubara kamar yaro na kuka da zaka dan lallashe shi ka ce me kaza shi yasa su suke siffanta kansu da cewa su sun yi annabawa suke siffanta annabawa da cewa wai annabawa su masu siyasantar awam ne jahilai su kenan na jahilai ne su kuma malamai ne na masu hikima na masu ilimi saboda haka kaga a nan jeye su falasifa suna ga daraja sama da ta annaba shi yasa zaka ga irin wannan dolayen maguzawan da ba su gane ba masu falsafancin wannan zaka ga suna haukan banza da su sai ka ga lokaci wanda zai tambaya ya ji a samu wani katan jahilin da shi bai ma san kanshi ba wani zai tambaya ya dinga ko wani haka kawai yana wani shirme wanda masu gidan shi ba su fahimci komai ba sai ka je mu tsaya a ya ce wani professor a jami'a ta waye ka je na tsihirme duk shirman shi bai san kai saboda bai san bon da yi shi bai san waye shi ba bai san wanda yi shi ba bai san me yasa aka yi shi ba ina za shi me makomashi me muhimmin shi ma da yake zama a duniya in ka tambaye shi waye ka bai da amsa wannan in ka kawai he wannan dubarbarin da wannan haukan da aka dora shi akai to irin wannan su ne wanda suka kirkiri waɗannan aƙidodin na rashin tabbatar ma Allah da siffofi shi Allah kare kenan yana da muhimmanci musulmi ya tsaya ya hankalta da kyau in baka zama ba fanda sai na kirki aƙidar ka to dole waɗancan za su iya tsaftaka su zama so sun jefa ka ji yawa shine kake ga sai su je su jami'a sai su don ya zo gida sai a gabe sallah sai ga ya taro ta su mata banzare ne sai ga kawai ya zama mulhidi a dinga jayya da shi kanka za ko dinga zama ku wahala ce ma kuke sallan nan da kuke ma ce ku ko kun ba kanku wahala ko nan ce ka ga gani saboda bai san Allah da yaje duk cirman da aka fadi ne sai dauki wannan wannan ke saboda imanin bai rasa zuciya ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شيخ الإسلام ينادى على التسعينيات التسعينيات فسكوكي ني غدا 90 يبين عند الدروس عقيدة sai dai bayyana fuskoki wajen guda 90 wanda suke rusa abin da ke wannan ka gani shi yasa Ibnu Qayyim ya ce bi salamin ardahu min awal hadith dani yace shekul islam da makamin falsafa ne ya yi amfani da shi ya rusa